بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan wuri mai albarka, masallacin tunawa da marigayi Abubakar Tafawa Balewa, tsohon Prime Minister Nigeria. Allah ya ji kansa da gafara. A cikin majalisinmu na karatun Alkur'ani da tafsirinsa, a yau da muke bayan wuni 18 ga watan Ramadan shekara ta 447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da ranar 7 ga watan 3 ta shekara ta 226 miladiya. Muna karatun Al-Qur'ani a cikin Suratul Isra, kuma mun yi karatu zuwa aya ta 79. Yau da yardar Allah za mu karanta aya ta 80. Kafin mu fara, muna amfani da wannan dama domin marabtar manyan bakinmu da suka zo daga nesa. Barista Hafiz Sufyan da ya zo daga Kano saboda ziyara da kuma sauraron karatun malaminmu Professor Sadiri Jel Lemo, ya kuma hada da ziyara gare mu, tare da kuma tawaga ta yan uwa da suka zo daga Maiduguri su ma da wannan manufar. Malam Abubakar da Malam Husaini da Malam Bakaru, duk waɗannan sun zo daga Maiduguri. Sannan a yau kuma Alarama Maude Tamila shima ya zo, kuma shima yana nan. Sannan da kuma bakinmu da suka zo daga Katsina da Malam Hassan da Malam Hussein, duk waɗannan muna marabtar su da lalle da marhaban. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya haɗa mu a cikin albarkar Al-Qur'ani. Alarama wa minal layli fatahajjad bihi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
الله يا البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وبنجيجي مميكي مارد وكاكا يجي أجتم ونيانكي ندريكما fatahajjad bihi, ka tashi kai sallah da alqur'anin nan, ka karanta shi a cikin ta. Nafilatan laka, domin hakan ya zama kari a gare ka na neman kusanci zuwa ga ubangijinka. Asa an ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, wannan zai sa ubangijinka ya tayar da kai a wani muqami abun godewa. Bayan abin da Allah ya faɗa a baya na umarni akan ayi sallah ta fadilla aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda sai Allah ya biyo baya da wannan aya domin ya nuna idan aka yi farilla to kuma ayi nafila sallar nafila tana ciko ne wa sallar farilla shi yasa ma aka kira ta nafila annafila shine azziyada to Allah madaukakin sarki yace bayan umarnin da aka yi maka cewa kai sallar farilla kuma kai su akan lokaci to sai Allah yace kuma bayan kai wannan idan dare yayi kuma ka tashi kai nafiloli wa min al-layl wannan min din tab'idiyya ce bi ma'ana fi juz'in min al-layl a wani yanki na dare ka samu wani lokaci fatahajjat ai fa qum min al-layl lis-salah at-tahajjud shine al-qiyam lis-salati fil-layl shi yasa at-tahajjud baya zuwa sai dai in sallah da daddare aka yi fatahajjad bi sai kai kokari na yin sallah bihi wannan dabirin yana komawa ne ga qur'anin da aka fada a baya wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr bidda cewa qur'anul fajr a can da aka faɗa ma'anarsa as-salah to amma anan ma'anarsa shi kansa al-qur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kai wannan domin ya zama ziyadatan laka fil khairi wal fadl ya zama ƙarin falala da kuma ƙarin alheri gare ka shine ma'anar nafilatan laka wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila ai ziyadata in an baka abu sai aka kara maka yasalunaka anil anfal abinda aka samu na excess shine ma'anan annafal ko kuma al anfal to shine Allah madaukakin sarki yace ka kara wa kanka bayan abinda kai na dole wannan kuma naka ne asa an yab'athaka rabbuk da Allah yace laka to wadansu malamai sun ce wannan laka din yana nufin cewa ƙari gare ka don ka ƙara samun kusanci wasu kuma suka ce lamun din yana nufi wannan lamun din wato taka kai kai sallah a cikin dare ƙari maka kai kadai aka dora maka ya zama dole sauran su ba dole bane nafilatan laka walaysat li ummatik saboda nafila anan ba tana nufi abin da yake kishiyar farilla ba tana nufi kawai abin da ka samu sai kuma ka karo wani mu idan mun yi ta zama nafila ta mustahabbi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallar dare ya sauke wajibi ne shi sallar dare dole ne a kansa haka Allah ya dora masa saboda shi ne shugaba don ka kowa da shi zai koyi sannan Allah ya ce zan dora maka aiki mai nauyi dole sai ka hada da sallah inna sanulqi alayka qawlan thaqila don haka ya ayyuhal muzammil qumil layl ya kai mai lullubi ka cire mayafin nan ka tashi kawai kai sallah illa qalila ka cinye duk dare kana sallah sai dan kadan zaka bari nisfahu in ka ga dama kai sallah rabin dare awin qusminhu qalila ko kuma ka rage wani bangare daga cikin dare dan kadan wanda zaka yi sallah ko kai sallah 1 over 3 na awoyin dare ko kai sallah 1 over 2 na dare ko kai sallah 2 over 3 na dare 2 over 3 shine qumil layla illa qalila 1 over 2 shine nisfahu an fahimta sannan abin nan 2 over 3 kuma shine awin qus min qalila bimaana awin qus min al-layli qalilan la tusalli fihi kai sallah a kusan duka gaba daya shi yasa a ƙarshen surar Allah ya tabbatar inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl wa nisfahu wa thuluthahu Allah ya tabbatar abin da yasa ka kai to wannan abin dole ne akan sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya saukar masa da wannan sura qumil layla illa qalila sai ya ce wa matarsa Nana Khadija yace dhahaba waqtun nawm ya Khadija lokacin bacci ya tafi yanzu lokacin da za a zauna a yi ta hira ya isa lokacin da za a sake a shantake
a cinye dare gaba a wannan hutu ya kare yanzu lokaci ne da za a tsaya kuma in nuna wa Allah da gaske na karbi wannan aiki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan aiki har ya bar duniya bai daina ba to Allah ya ce wannan kari ne gare ka sai Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuk asa min Allah wajiba in kaji Allah ya ce asa a wurin sa asa rabbukum an yarhamukum ai inna rabbakum sayarhamukum asa Allah an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ai sayaj'alu Allah shi Allah in yace asa in kai ne kace asa tayu amma shi Allah in yace asa to tabbas to da Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuk akwai tsammanin ubangijinka zai maka wani babban tukuci ne don haka ka tashi kai ta sallah zai baka tukuci a ranar kiyama da makamun mahmud shine zai baka matsayi abun godewa bimana al-maqamul ladhi yahmaduka ahlus samai wal ard wa ahlul abinnan wal awwaluna wal akhirun Allah zai baka wani matsayi da mutanen farko da na karshe da ƴan sama da ƴan ƙasa kowa zai yabe ka shine ma'anar al-maqamul mahmud wannan al-maqamul mahmud shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin sahihi yace idan kuka ji ladan yana kiran sallah to ku rika amsa abin da yake faɗa idan ya gama kiran sallah sai ku yi mun salati idan kun gama mun salati sai kuma ku karanta mun wannan addu'a ku roƙa mun wasila an fahimta ko a cikin addu'ar da zaka yi ai zaka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته كباشي wannan matsayin da kai masa alkawari to wannan matsayin shine al-maqamul mahmud wanda anan Allah yace asa an yaba asaka rabbu to ashe asa a wurin Allah tabbas ne shi yasa yace allazi wa'adta kai alkawari duk da kace tayu shi Allah ba zai ce tayu ya fasa ba to tayuunsa tabbas ne wannan al-maqamul mahmud da Allah madaukakin sarki yace zai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine maqamul shafa'ati al-uzma matsayi ne wanda ba wanda zai samu sai shi kadai hakan an shiga cikin aljanna zai samu al-wasila fa innaha manzilatun fil janna la tabghi illa li 'abdin wahidin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa shine gida da yake kololuwa aljanna wanda samansa sai dai al'arshin Allah shine alwasila yace gidan mutum daya ne kuma ina fata ni ne mutum dayan to wannan almaqabul mahmud da yace ubangijinka zai tayar da kai shi shine abin da ya tabbata cikin hadisi hadisin Abu Huraira hadisin Anas na hadisin shafa'a a ranar kiyama idan mutane suka taru wannan yana da alaka da tun karatunmu na baya yauma nadru kullu unasin bi imamihim kowace al'umma za su tafi wurin shugaban su to sai ai ta tafiya wurin annabawa mutanen annabi Nuh mutanen annabi wani mutanen kowa su je wajen annabi su ce to kaje a nema mana ceto mana sai ce bazan iya ba to sai a ce a hadu duka sai a nemi mutum daya yayi ba wai kowace al'umma ta je ita kadanta ba to shine sai duk duniya sai a hadu sai a je wajen annabi Adam yace bazai iya ba a jojan annabi Nuh yace bazai iya ba a jojan annabi Ibrahim yace bazai iya ba a jojan annabi Musa yace bazai iya ba a jojan annabi Isa dukan su alaihi wassalatu wassalam to sai shi kuma sai ya ce in ga muku inda za ku samu abinda kuke nema izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ne wanda Allah ya masa alkawarin shi kadai ne dama mai wannan matsayin sa ne kuma babu mai iya takara da shi a cikin sa to sai a dunguma a zo wajen sa shi kuma aka zo sai ce ana laha ana laha ana laha saboda ya san da wannan ayar asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ya san Allah ba zai fele din sa ba duk sauran sun san ba nasu ba shi yasa ba za su fara ba ba ma za su tinkare Allah ba wannan ash-shafa'atul uzma din ba wai za a je neman a shiga aljanna ba ne a'a za a je neman Allah ya zo ne ya fara hisabi wa mutane saboda mutane sun tsaya a tsaye sun yi shekara 40 suna tsaye 40 years standing ana tsaye kyam kuma mutane suna kallon wuri daya kuma suna tsaye ba wanda zai isa ya tsuguna ballantana ya dan huta sannan ga tsananin zafin rana an matso da rana tana kusa da mutane gurgudun mil daya sannan mutane sun jika da gumi wani ma gumin sa yazo daidai kunnuwansa yana iyo saboda kar ya shanye masa kai ya daina gani yana iyo a cikin gumin sa kuma kowa gurgudun laifin sa iya shagalin sa saboda ka mutane suna cikin wannan yanayi ne sai a ce a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fita daga cikin wannan yanayin saboda a lokacin Allah zai basar da mutane ne ya gwada musu limanil mulkul yau ai da anan duniya suna wargi in kai baka yi ai kana cewa ne yana yi to wane in ya isa yayi to a wannan yanayin ne zai zama ba wanda ya isa yi wa Allah magana ma saboda kowa yana jin tsoron kar yayi magana a ce a kamo shi sannan kowa in yazo sai ya tuna da wani kuskuren da ya taba yi baka ba zai iya magana wa Allah a ranar ba to sai Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai ya je fadi yayi sujada sai ya kai suwan girma sai wa Allah kirari yace Allah zai koya mun abin da zan faɗa a lokacin in ya gama sai Allah ya ce masa daga kanka sai Allah madaukakin sarki sai ya ce da shi sai ya ce da shi ka roki abin da kake so sal tuta wal utujab wa shafi tushaffa ka roka a baka kuma ka nemi ceto sai a baka ceto shikenan sai ya roka ya ubangiji bayin ka ne suna jiran ka zo kai musu a zo a yi hisabi wannan shine farkon wanda za a fa inda Allah zai fara magana da wani kenan duk a filin kiyama ba wanda Allah zai magana da shi a wannan lokacin sai bayan yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ayatul maqamul mahmud a ce duk duniya fa ba wai ɗan zamanin sa ba ba wai ɗan shekaru da ka sani ba a ce ana yin wani taro general assembly na dukkan halittu ba na mankind kadai ba dan adam da aljanu da dabbobi da mala'iku kuma da kowa da kowa ya taru ba wanda Allah zai masa magana sai an zo wannan lokaci tukunna sai Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin haka ne hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ika wa qudiya al-amr shikenan sai Allah ya sauko sai mala'iku su sauko wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa shikenan wa qudiya bainakum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin shikenan sai a fara shari'a to nan ne shine sai Allah ya ce wa wudi al-kitab a kawo littafi a sa wa nada'u al-mawazin al-qista a kawo mizani a ajiye وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد kowa sai rika zuwa da dan rakiya da kuma mai bada shaida dan rakiya zai koro ka don kar kai wani wuri wa shahid wanda shi kuma ana tambayar ka kace ba kai bane sai ce eh shine ga abin da yayi ma gashi a rubuce wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada to a wannan lokacin wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu shine asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan yana nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma wani abin da yake nuna mana shine yawan matsayinka fa yawan hidimarka da duniya da lahira duk ba wanda ake samu a banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya gara ma fa yana iya bashi al-maqabul mahmud ba sai ya sa shi wani abu ba amma sai Allah ya ce a'a sai na saka abin da ban sa su ba sai ka yi fiye da abin da suka yi kafin asa an yaba asa ka rabbuka maqaman mahmuda kai Allah zai baka to amma kai ma akwai aiki a kanka sai ka zama exemplary sai ka zama distinguished sai ka zama daban shine su sun yi sallar wajibi su je su ta bacci wanda ya ga dama ya sallar dare wanda bai ga dama ba bai yi ba ba zai hana shi shiga aljanna ba wani yazo ya ce ya rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan idan nayi kaza nayi kaza nayi kaza na farillai wa lam azid ala zalika shay'an ban kara komai na nafila ba a adkhulul janna zan shiga aljanna manzon Allah yace na'am zaka shiga kuma bayan mutumin ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace aflaha in sadaq in abin da yake fada da gaske zai yi ne sai ya shiga aljanna saboda haka shi kadai aka dora masa ashe in dai Allah zai baka wani babban matsayi to sai hidimarka ta karu wannan yana nuna maka gwalewa akan waɗansu wawaye da ba su fahimci wane ne Allah ba mu ba su fahimci irin waɗannan ayoyin ba da zaka ji mutum ya ce maka indai ka yarda da wane ka yarda da wane ko baka sallah ba matsala yanzu ubangijin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fa sallan farilla ba sallan farilla an gama da ita cikin akimis salata da duluki shams sai Allah ya ce bayan wannan fa saboda asa an yaba asaka rabbuk to min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ka tashi kai ta nafila a cikin dare kuma wannan nafila Allah da kansa ya shaida ya ce na san kana yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl kana yi kusan 2/3 na dare wa nisfahu kana yin rabin dare wa thuluthahu wa tarana kana yin 1/3 na dare na so ka auna fa 2/3 na dare fa a ce maka kana da 12 hours sai ya zo ya salla na 8 hours kenan 1/3 4 hours 1/2 6 hours haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka ubangijinka ya san kana yin abin da ya saka ka saboda haka ba wanda yake samun abagas duniya ma ka san ba a banza zaka samu ba ballan tana lahira kuma lahira tana da tsada shi yasa gurgudun yawan abin da ka bayar na farashi gurgudun abin da zaka samu ko mutum bai nafiloli ba zai iya shiga aljanna amma zaka shiga aljanna ne daidai iya kudinka karka je lahira kana hango dan su mutane a can ba da nafiloli za su wuce ka dama ba da farillai ne ake tafawut din matsayin mutane ba farillai shi wannan ai average mark ne da kowa sai ya scoring wannan kafin ya je aljanna duk wanda bai cika wannan ba ma zai je aljanna ba ta yiwu zai je daga baya amma shiga na farko kam dole sai ka cika farillai to idan mutum ya shiga cikin aljanna ai aljanna hawa 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 mataki mataki ne to kuma ka san mu da kwadayi kowa yana da son ya ga yana sama to ka nemo sama kawai kai ma kai aikin sama kai nafiloli bayan kai farilla kai mustahabbai bayan kai sunnoni kai ta yin irin waɗannan to sune waɗanda za su sa Allah madaukakin sarki ya daga maka asalin jigon darasin mu bayani ne akan maganar wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak Allah madaukakin sarki ya ce a cikin dare kai salloli waɗanda suka sawwaka a gare ka amma wani bangare na dare sallar dare tana da muhimmanci sosai ga duk wanda ya gane ta kuma ta yiwu daga wannan karatun namu yanzu wani in Allah ya dan ya fara sallar dare ya fara kenan har ya bar duniya bari ku ji falalar da Allah ya ware ma waɗanda suke tashi cikin dare su yi sallah da farko Allah in ya zo fadan mutanen kirki salihai masu takawa to zaka ji Allah ya sa da cewa suna yin sallar dare yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin da mutanen kirki sai Allah ya fara fadan aikin kirki shine kanu qalilan min al-layli ma yahjurun kadan ne a cikin dare suke bacci saboda suna sallar dare sannan Allah da yazo fadan bayin sa nagari wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salaman sallati walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sune wadanda suke kwana suna sallah don haka a cikin sifar mutanen kirki akwai yawan yin sallah sallah a cikin dare bayan an gama sallah ta gini ta barilla falala ta biyu ita ce yana daga cikin abin da yafi saukin kawo aljanna bayan farillai cikin abin da zai fi saukin sama maka aljanna shine sallah a cikin dare ubangijinmu mai girma da dauka shi yace a cikin sifar ɗan aljanna yace ta tajafa junubuhum anil madajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu yace ba ma wanda ya san menene Allah ya tanadar musu saboda alalarsu domin suna barin makwancin su domin su tashi su yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin Tirmidhi da Ibn Majah wanda Albani ya inganta yace ayyuhan nas ya ku mutane ga shawara afshu salam ku rika yawaita ya ta sallama wa atimu ta'am ku rika yawan ciyar da abincin sadaka wasallu wan nas li wasallu wan nas niyam ku rika yawan sallah da dare mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salam wannan zai sa ku samu saukin shiga aljanna cikin aminci yana daga cikin falalolin sallar dare shine sallar dare tana sa mutum ya nuna alamar godiya ga Allah Allah ya mana ni'imomi masu yawa to in Allah ya maka ni'ima daya daga cikin abin da Allah yake so ka nuna godiya da shi shine sallah to kuma khususan sallar dare shi sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma Allah zai baka don haka kai sallah kuma Allah ya baka a baya don haka kai sallah inna a'tainaka al-kautsar ai adamun baka fa salli don haka kai sallah asa anya ba aka asa karabuka a gaba ma za mu baka don haka wa min al-layli fa tahajjud sallah ita ce babbar hanyar nuna godiya shi ko Allah in ka nuna masa godiya ta hanyar sallah to zaka ga kari mai yawa shi sana da Aisha Allah kare yarda gare ta ta faɗa kamar da yake cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah har sai da su ji tausayin sa tace kana sallah har kafarka tana faso sahabar yawa tsayuwa ba za ka huta ba kai fadan gata ne Allah ya yafe maka abinda kai idan akwai Allah ya yafe maka abinda zaka yi idan akwai me yasa ba za ka huta ba sai ce afala akunu abdan shakura yanzu Allah ya mun hakan ne kuma bazan gode ba to wannan duka yana daga cikin alamar nuna godiya ga Allah shine yawan sallah fa'ida ta hudu ita ce yana sallah ta dai tana daga cikin abin da yake sa mutum ya zo kusa da Allah sosai ya zama yayi daban ya zama distinction ya samu distinction a wurin Allah kuma ya zama yana da kusanci da yafi na sauran mutane yadda za a rinka gafarta masa kurakuransa cikin sauki hadisi ne tabbata daga Amr ibn Abasa wanda yake cikin sunan na Tirmidhi da Abu Dawud hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yaqulu ar-rabb 'azza wa jalla min al-'abd fi jawfi al-layl lokacin da bawa yafi kusa da ubai lokacin da ubangiji yafi kusanta ga bayinsa shine cikin tsakar dare fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'ati fa kun duk damar da ka samu da zaka zama kana kusa da Allah kana ambaton sa irin wannan lokaci to ka ci moriyar wannan lokacin fa'ida ta biyar ita ce sallar dare tana sa a karbi addu'ar ka idan kana da wata addu'a to ka barta sai dare yayi kai wani laifi kana so ka tuba qala sa astaghfiru lakum rabbi kamar yadda Yaqub ya gaya wa ƴaƴansa yace zan nema muku gafara ina jiran wancan lokacin ne saboda wabil ashari hum yastaghfirun shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya a kowane dare idan ya zama sura sulusi na ƙarshe yana cewa wa zai roke ni in bashi wa zai tambaya a amsa masa wa zai nemi gafara in gafarta masa kana ta bacci kuma kana da damuwa kuma kana bacci baka da damuwa sai dai ka rubuto a notes kana ce mala a taimaka mun da addu'a ba za a taimaka maka ba ka tashi da daddare shi ma malam in ya tashi tasa damuwar ya sani wallahi duk wanda kuke rubuto takardar nan na rantsa da Allah baya ko tura ka in ya riga yake bu shi ma yana neman a bashi shi mutum zai tashi irin wannan lokaci ka kana ta kana tabbacin ka ka gama danne danne wayar ka koma kana tabbaci kuma shi kuma yaje maka addu'a a in kana so ka tashi ka roƙa in ba ka so kuma ka zauna haka yana sa ai ta ninnin kawo mutum lada ta yadda mutum zai samu wata daraja ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa mutane ya ce wanda yake kiyamul layl dan kadan yana da wani matsayi wanda yake yin tsaka-tsaki yana da matsayi wanda yake yi da yawa yana da matsayi yace man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wanda yake yin aya 10 kadai an samu bi mana koda zaka tashi kai sabbi ne kawai ko abinda ma yake kasa da sabbi aya 10 to wannan ba a cewa wannan kafalalle ne tunda da ya tashi ya dan taba ومن قام بمئة آية كتب من القانتين wanda kuma yake yin har ya kai aya 100 to shi kuma wannan za a sashi cikin alqanitina wal qanitat amma wanda yake yin har aya 1000 to wannan kuma kutiba min al muqattari shi kuma yana cikin wadanda an an tashi kin tari za a rinka basu ladan su sai dai a rinka kadebowa babban sai dai a ce kawai a dauki babban shuri ne a dauka sai a ce a ajiye a can nashi wancan ma a can nashi gurgurdon abinda ka nema gurgurdon abinda za a baka wannan hadisi yana cikin sunanu abi dawud kuma ingantacce ne sannan daga cikin fa'idoji za mu tsaya akan guda 7 shine sallar dare tana rage wa mutane cututtukan da suke damun su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abu salihin qablakum ku rika yin sallar dare domin mutanen bayanku sirrin da suka rike kenan suka rabota wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah yace kuma sallar dare tana kusantar da mutum zuwa ga Allah a can gaba yace wa maqaradatun lidda anil jasad kuma tana fatattakar cututtukan gangan jiki in kana da wata cuta da ta dame ka ko ta ke jin magani ko kafin kai jinyar to ka hada mata da sallar dare ko baka yi addu'a akan cutar ba kawai ɗaya daga cikin amfanin sallar dare shine maganin cututtukan gangan jiki don haka karka dauka Allah zai saka abin da zai wahal da kai ne ko ya saka amfanin ka ne kai zaka samu ƙarin lafiya wannan hadisi Imam Tirmidhi zai ruwaito kuma Albani ya hassana shi wannan kadan ne daga cikin falalolin sallar dare yaushe ne lokacin sallar dare lokacin sallar dare shine al-lailu kullu inji wadansu malamai tunda ce qiyamul layl to duk sallar da kai tun daga bayan sallar magriba yana ciki suka ce saboda ai an ce al-lail wa min al-lail kuma lail yana farawa ne daga idan rana ta fadi sannan da aka ce lailatul qadri khairum min alf shahr to ai al-laila din ba ta fara tana farawa ne daga lokacin da rana ta fadi an shiga lailatul qadr wadansu malamai kuma suka ce a'a daga kan sallar isha'i to wannan shi da yafi rinjaye saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mala albani ya kawo wannan a cikin daya daga cikin bayanan da zan yi nayi tarhisi ne daga cikin litafin sa na fiqh qiyamul ramadan ko kuma qiyamul layl litafi ne da ya rubuta risala ce mai shafi 25 so yake cewa tun daga kan bayan isha duk sallar da zaka yi har zuwa lokacin sallar asuba tana cikin sunan ta qiyamul layl kuna fahimta zaka ba wai dole sai wanda yake tashi can cikin dare ya samu ba wanda ya a farkon dare ya samu wanda ya a tsakiya ya samu wanda ya a ƙarshe ya samu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witr Allah ya ƙara muku wata sallah bayan farillan nan ita ce sallar witri fa salluha baina salatil isha'i ila salatil fajr zaka ku yi ta tsakanin isha'i zuwa al-fajr duk lokacin da kuka yayi to amma mataki ne akwai wanda ya fi wanda ya je can ƙarshe asulusi na ƙarshe ya fi lada wanda yayi a tsakiya ya fi a shi yake bin sa sannan wanda yayi a farko shi yake bi ana rabawa ne a cikin sulusi idan na ce sulusi ina nufi ka raba awoyin dare kashi uku mu dauki misali daga faduwar rana zuwa lokacin da alfijir zai keto shine a ce misali a ce rana tana faduwa a garin ku karfe 6 sannan alfijir yana ketowa karfe 6 ba ka samu 12 hours ba to sai ka raba sulusin farko 1/3 na 12 shine nawa 4 hours daga 6 zuwa nawa kenan zuwa 10 wannan duk wanda ya salla a wannan lokacin ya samu sulusin dare na farko kuna fahimta sulisi na biyu shine ka dauki 4 hours na tsakiya shine daga 10 to nawa to 2 a.m. wannan ma in kai sallah ka samu sulisin dare na biyu shine wanda yake sama da waccan alada sai na karshe shine daga 2 zuwa nawa zuwa 6 to kafin alfijir yake to tun daga kan 2 wannan awoyin to duka suna ci kuna fahimta so wanda ya tashi a can na karshen ya fi lada wanda yake bin sa shine wanda ya a tsakiya wanda ya karfe 4 karfe 3 karfe 2 duk ya samu na wanda ya bi wanda ya karfe 1 karfe 12 karfe 11 ya samu na biyu wanda ya kuma daga karfe 10 ya kasa yayi baya daga kan bayin isha wannan kuma ya samu na karshe amma shi ma dai ya samu juzumun minal layl kuna fahimta amma daga cikin su gaba daya wanne ne yafi duka shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shine sallar annabi Dawud yace khairus salati salatu Dawud wa khairus siyami siyamu Dawud yace mafificin sallah ta nafila ta dare ita ce irin ta annabi Dawud mafificin azumi na nafila shine irin na annabi Dawud azumin annabi Dawud shine yasumu laylan wa yuftiru laylan yace sallar annabi Dawud kuma shine yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusa bayanin da nayi muku ne da zaka kasa dare kashi uku din nan misali a ce daga 6 to 6 kuna fahimta daga 6 pm zuwa 6 am to idan ka raba shi tsakiya zai zama zuwa 12 dare kenan ko to duk wannan lokacin yana bacci idan yayi bacci zuwa tsakiyar dare sai ya tashi summa yusalli thuluthahu sai yayi sallah na 1 over 3 din awa 12 nan shine awa nawa awa 4 in ya fara daga 12 sai ya kai karfe nawa karfe 4 kaga ya samu tsakiya wanda shine yake bi alada awa 2 a ciki ya sake samun awa 2 a cikin wancan da ya fi ladan summa yanamu sudusahu sauran awa 2 da suka rage 4 to 6 sai yayi bacci kun fahimta kaga ya samu bacci zuwa 12 a farkon dare ya sake samun bacci a ƙarshen dare to washe gari kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai yayi baccin rana baccin rana tsakanin azhar da la'asar wannan shi kuma shi ake ce kailula shi ma yana da falala sosai kuma ya fi karfafa mutum akan samun damar yin sallah da daddare kuna fahimtar wannan to haka wannan ita ce sallar da tafi kowace in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake yin sallah bi ma'ana raka'a nawa ake yi ita sallar dare bisa ga zancen da firin jaya bata da iyaka saboda hadisin Abdullahi ibn Umar Allah ya kare ya dagare shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare bibiyu ne sai ce idan ɗayan ku ya ji tsoron kar alfijir yake to masa to sai ya wutiri da raka'a daya sai ya tsaya haka kaga bai faɗi da gibe yace kai tayi kawai illa masha Allah to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi galibi raka'a 11 yake baya wuce haka haka na Aisha tace kamar da ke cikin Sahih Bukhari da Muslim an tabbaita yaya sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama yake a cikin Ramadan sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallama baya wuce raka'a 11 ko Ramadan ko ba Ramadan ba sai ta faɗi yadda suke shi yasa malamai suke cewa idan za ka yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har ta ce falata sal an husdihinna wa tulihinna to karka wuce 11 ba ma za ka iya wucewa ba ma saboda yana yi za ka ma asuba ta zo ta yi saboda wata rana in ya tsaya zai yi raka'a 11 nan a raka'ar farko sai ya yi su 10 da rabi daga farkon bakara zai fara sai ya gama suratul nisa aga izu 10 da rabi kenan shine wani ya bi shi yace ina jira ya fara bakara sai nace ka in ya jira bi za a tsaya aka jarabi sai ya huce nace kai sai ya gama ta aka gama sai naji ya shiga suratul nisa'i nace to naji abinda kuka ce ku ji ni ma abinda nace sai ya shiga suratul nisa'i yayi yayi sai ya ce kai don an jarabi za a tsaya aka yi aka yi bai tsaya ba nace to in ya gama zai tsaya ana gamawa bai tsaya ba sai ya koma baya sai ya dauko suratul ali imran ita ba sai da dire sallallahu alaihi wa sallam to na duka yana yi don ya gode ne kai kuma kana yi don ka samu sunanka ya shiga Allah ya kara salati da salama gare shi amin abu na gaba shine kana da daman maki Malam Albani yace akwai nau'uka har guda 6 salo salo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nafiloli da su duk wanda kai yayi akwai wanda yake yi raka'a 13 akwai wanda yake raka'a 11 akwai wanda yake raka'a 9 me raka'a 13 nan wanda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas yana yin raka'a 2 ne da kuma hadisin Aisha yana yin raka'a 2 ne takaitattu su wa'annan na budewa ne irin farko farko za a fara ne sai dan yi raka'a 2 sharp sharp sai ya gama to tace in ya tashi kuma bai fara wancan na asalin to sai yayi mai tsayi sai ya sallama a raka'a ta biyu sai ya sake dauko wasu sai yayi mai tsayi amma bata kai ta farko ba haka haka zai ta sauka har sai yayi su kashi 4 kaga 8 kenan ga waɗancan sun zama 10 sai yayi shafa'i da wuturi kun fahimci wannan wata rana kuma yakan yi raka'a 13 amma in ya fara in yayi kabbara sai yayi 8 a tsaye kafin ya zauna yayi tayya in yayi raka'a 1 sai ya tashi ya je ta 2 sai ya tashi ta 3 sai ya tashi ta 4 ko jirsatul isra'a ba a yi a wannan an dinga sallah kenan mallam sai an yi raka'a 8 sai ya zauna sai ya tayya an fahimta idan ya zauna yayi tahiyya sai ya miƙe sai ya karo guda 1 kuna fahimta sai ya sallama to sai ya tashi sai ya biyu takaitattu irin biyun da da yayi a lokacin da zai bude na 13 kaga 9 kenan a jere sai kuma ya tashi yayi 1 a yayi raka'a 2 a takaice sannan akwai kuma wanda zai yi guda 13 amma idan ya tashi zai yi guda akwai wanda kuma yake yi wanda zai yi raka'a 11 ba 13 ba irin wannan din zai yi wayannan guda 8 din an fahimta sannan sai ya yi in yayi sallama a raka'a 2 yayi sallama a raka'a 2 har sai yayi sau 10 sannan sai ya tashi sai ya nafila raka'a 1 wannan duka guda nawa kenan guda 11 sannan daga baya ta 4 ita ma raka'a 11 shine wanda zai raka'a 4 a jere kafin yayi sallama sai saki tashi ya raka'a 4 a jere kafin yayi sallama sai ta sai raka'a 3 a jere sai sallama kaga 11 sannan ta 5 ita ce wadda ita ma raka'a 11 ce amma idan ya tashi sai yayi raka'a 8 a jere idan yayi raka'a 8 din sai zauna sai tahiyya sai ba zai sallama ba sai tashi sai karo guda 1 sai sallama ba sun zama 8 ba a ba sun zama 9 ba to sai tashi sai raka'a guda 2 su kuma a zaune irin wayannan takaitattu wayannan su kuma a zaune a irin wanda dai da yayi a can sai su zama guda 11 sai ta 6 ita ce wanda zai yi irin haka amma guda 6 zai yi ba guda 8 ba in ya zauna a madadin ya sallama sai tashi sai karo 1 sai sallama sun zama nawa 7 kenan sai ya ƙara wayannan guda 2 kaga sun zama nawa tara wanda su ne guda shida da ya jero to amma ya kawo hadisin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fa man sha'a falyutir bi khamsin wanda yake so yayi raka'a biyar to kana iya rage wadancan da aka fada ne yake dawo biyar wa man sha'a falyutir bi thalath wanda ya ga ba zai iya ba yayi uku wa man sha'a falyutir bi wahida wanda ba zai iya ba ko daya ma dai a samu ai yafi babu to kaje da suke jere ko sha uku ko sha daya ko tara ko bakwai ko biyar ko uku ko daya kar dai a rasa ko daya daya akwai wahala ne an samu daya kuma da samu uku an samu uku da dan kara jinsu zama biyar za ka rasa za mu jawo ka raka shigo an fahimci wannan idan mutum yayi wannan sai ya kara bai yi laifi ba saboda hadisin salatul layli masna masna amma dai tsayawa a wannan yafi kamar yadda malam albani yake cewa saboda kai kanka ma yafi maka sauki wa jigangan jikinka kuma yafi nishadi raka'a 11 nan saboda a ce zaka yi su da yawa to sai dai wadansu malamai suna gani idan ba zaka iya dogayen surori ba to kai raka'o'in su yawa ana fahimta ko ka takaita raka'o'in sai ya zama an samu karatu kuma ba mai yawa ba a madadin ya zama ba karatu kuma ba raka'o'in don wani ya ji wannan raka'a 11 amma alamtara zuwa nasu suke yi wannan ai wasa suke so amma dai aljanna kake so mai tsada alaji gaskiya alamtara haka dai shiga aljanna haka dai shiga aljanna amma gaskiya ba mai tsada ba alamtara akwai aljanna ya alamtara ita zaka shiga amma in kana son aljanna irin ta izu izu to ka nema gaskiya gaskiya ka nema kuma ba wanda ya hana ka asali ma sallar dukkan ta ba babin ne bane ba in ka gana ma karkai kuma zaka iya shiga aljanna ko da baka yi ba tunda nafila ce amma da gaske zaka zama dan kallo a lahira kuma dukkan ku ba kwa son zama yan kallo wallahi kuma ba kwa son jira a ce ku jira za mu zo kan ku bari mu gama da wayan nan to kai abin da zai sa kawai in ka zo kana gaba a gama da ku sauran tsazo idan mutum bai samu damar yin sallar dare ba ana rama ta eh ana rama ta in baka samu damar yi ba nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zama bacci ya masa nauyi sai bai samu yin sallah ba ko kuma ya sa bai da lafiya sai bai sallar dare ba to da safi sai ya walaha a madadin su sai raka'a 12 haka sai ka bari sai gobe da safe sai ka tashi sai kai tanafirin ka sai ka raka'a 12 shikenan a madadin wadancan an fahimta salatu tarawih shi kuma wanda ake a cikin azumi yadda muka faɗi wancan duka iri ɗaya ne ba bambanci da cikin azumi da ba cikin azumi ba duk nau'o'in da muka faɗan nan kana iya yi to amma masallaci idan akwai liman to za su yi la'akari da wanne ne yafi sa mutane nishadi wanne ne mutane yafi musu sauki galibin mutane sun fi so a yi raka'a biyu a ɗan hutan nan wani a ɗan lokacin zai je ɗan wani abu ya dawo in ka riƙe mutane ka ce sai ka je hudu wani yana so an gama biyun nan akwai ɗan wani abu da zai ɗan yi kafin ya dawo kar ka riƙe shi akan abin da ba wajibi ba ne wani yana so ya yi shidan da shi ba zai iya duka ba sai ka yi biyu ka gama shi ya zai jona an fahimta da sauransu saboda haka wannan rarrabawan shi ya sa ma ake kiranta at-tarawih saboda ana ɗan samun hutu a tsakiya sannan kuma salatu tarawih sunna ce mai ƙarfi akan ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sannan ita salatu tarawih asalin ta yin ta a jam'i yadda muke yi din nan a masallaci shi ya fulada an fahimta ko yafi akan mutum shi yasa waɗansu malamai suka ce ijma'in malamai ne ma duk wanda ya ce yin ta a gida kai kaɗanka ya fi lada to ya saba ma ijma'i haka ibnu abdulbar ɗaya daga cikin jagororin masama malikiya ya faɗa haka ibnu qudama ya faɗa cewa ijma'i ne cewa yin ta a masallaci ya fi lada na farko saboda sunna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar jam'i da mutane ya fito yayi sallah sai wasu suka zo suka bi shi gobe ma ya fito sai aka ƙara cika jibi ya fito sai aka cika sosai daga baya da aka fito sai yake fita sai bar su kwai sallar sa da ya fito da safi sai ce jiya na ki fitowa ne saboda in na ci gaba da fitowa zai zama muku wajibi ni kuma ba na so in dora muku wajibi ni ne wajibi zan dauke amma ku ba za ku iya ba to sai suka ce ashe sunna ce ayi tai shi abin da ya hana shi zuwa jami'i da mutane saboda kare ya zama farilla to amma bayan ya tafi kuma fa sai a ci gaba da yi an fahimta ko shi yasa kuma ta zama sunna wanda Umar dan Khattab ya dora mutane akan ta saboda ya san wannan aikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sai mu kowa yana sallar sa sai ce bari in tara ku a karkashin alaramman daya sai kawo alaramman nan gogeggen makaranci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubay ibn Ka'ab sai nada shi limami to shikenan sai ana yi wa mutane sallar tarawih shi yasa aka tambayi shi yasa malam Albani a cikin wannan littafi yake cewa idza dara al-amru baina as-salati awwal al-layli ma'a al-jama'a wa baina as-salati akhir al-layli munfaridan wanne yafi lada daga bari sai karshen dare kai ba mun ce yafi lada ba amma kai ka danka da kai sallar tarawih bayan isha amma tare da jama'a wanne yafi lada sai ce kai tare da jama'a yafi lada na farko in ka bari cikin dare ba dole ka iya tashi ba na biyu ka tashi ba dole kai mai tsayi irin wanda aka yi a masallaci ba na uku nishadin da kake ji in kai ka dane bai kai nishadin da zaka ji akwai mutane ba sannan bayan haka kuma gagara fasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya bi liman har aka gama da shi za a bashi ladan daren gaba daya sauran duka ya zama bonus koda bai tashi yayi ba magare ya tashi sannan ya halatta kuma mata su zo sallar tarawih ya zama maza suna gaba mata suna baya haka aka rika yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma mata su rika yin nasu daban su a gida sai a nada musu limamin su ko limamiya idan liman namiji ne sai su yi amfani da kiran sallar da aka yi a waje sai ya zo shi sai ya wuce gaba sai ya musu sallah sai ya tafi abin shi an fahimta kamar yadda ibn abi talib ya nada wa mata limamin sai ce ba sai ku rika zuwa mana masallaci ba Allah ya kare yarda gare shi sannan kuma ya halatta kuma mata su sa wata daban duk suna da wata alaran biya ta tsaya a tsakiyar su idan namiji ne zai wuce gaba amma in mace ce tsakiyar su za su yi layi sai ya zama a cikin sabo take tana tsakiya ita ba za ta zama a gaba ba an fahimta ko sannan kuma shin nawa ne dade wanda ya kamata a yi sallar tarawih malamai da yawa sun ce sunna ne a sauke qur'ani a cikin azumi suka ce saboda ana so a gama karanta qur'ani mutane su ji shi tunda shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran to mutane su ji shi duka to ku ne kuka san yadda za ku raba wasu masallacin suna izu biyu sai su sauke a haka waɗansu masallacin za su yi izu ɗai-ɗai sauran izu za su zama izu 30 kenan sauran izu 30 kuma sai a raba shi a cikin tahajjud ina fata an fahimta duk da yadda za ku yi ta yadda za ku samu a karanta alqur'ani duka ya fi kamar yadda al-imam al-kasani ya ce as-sunnatu an yuhtama alqur'anu marratan fi tarawih wa dalika fi ma qalahu abu hanifa wa ma amara bihi umar lokacin umar sauka ake yi yace to amma fa yace wa huwa an yuhtama alqur'anu marratayn aw thalathah su ba suna yin sauka biyu ne ko su yi sauka uku a tarawih wa hada fi zamani yace amma wannan a zamanin su ne wa amma fi zamanina amma a wannan zamanin namu fal afdalu an yuqra alqur'ani yaqra al-imamu ala hasabi halil qaumi min ar-raghabati wal kasal a zamanin mu karkace yanzu ba zamanin su Umar bane in ka fara ba wanda zai zauna duk watsewa za su yace gurgudun yadda mutane suke da dan karfi da dan kuzari tunda nan matasa ne yan jami'a to sai ka ja su sosai amma a waje kake gaskiya ka dan takaita yace fa yaqra'u qadra ma la yujibu tafsir al-qaumi 'an al-jama'a sai kai sallar da zai sa ba zaka kori mutane ba su zo sallah ba li anna takfir al-jama'ati afdalu min tatwil al-qira'a domin ka tara mutane da yawa yafi lada sama da kai karatu da yawa in kai karatu da yawa da mutane kadan bai kai lada sama da mutane da yawa da karatu kadan ba don haka kai abin da zai sa ka tara mutane don haka muna bada shawara masallatai ku takaita galibi akan izu dayan nan yafi kuma za a yi karatu ai karatu hajar kar ai karatu da sai bi saboda mutane su rika yin abun suna shauki suna so ya bi saboda ka rika sa su suna ji kaman dai wata wani dole dole to wannan kadan daga cikin abin da lokaci zai ba mu kenan dangane da wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada su da kuma Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi